إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka, barkamu da wannan safiya ta ainihin wato ranar Laraba wadda ita ce safiyar 21 ga watan Zulhijja shekara ta 443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Julai na shekarar miladiya ta 2022 a wannan masallaci na albarkawa da ke cikin birnin Zaria. Don gabatar da wannan ainihin wato tattaunawa a matashiyar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, aya ta 21 daga cikin suratul al-ahzab. Ba tare da doguwar wato shimfiɗa ba, duba izuwa ga yanayin lokaci da kuma yanayin wato fuskoki da suke tare a nan da kuma muhimmancin lokacin waɗannan bayin Allah, zan tsunduma cikin abubuwan da nake ganin ya dace a tattauna a kansu a taƙaice a kan wannan matashiya. Allah subhanahu wa ta'ala da yake faɗin cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsiran, wannan aya ta zo ne a cikin siyakin bayani game da yaƙin da aka sani da suna Ahzab ko Khandaq, ɗaya daga cikin yaƙoƙi wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mubasharanta tsakanin shi da kafiran Makka, ko kuma a ce tsakanin shi da gayyar kafirai mabambanta waɗanda suka yi gamayya don ganin cewa sun tarmaki garin Madina, cibiyar daular musulunci ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da tunanin su wargaza wannan gari su karkashe na kashewa su kawo ƙarshen wannan daula. Nabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun sha wahala sosai a wannan yaki, kuma yadda Allah yake bada labari hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida, lalle an jarabci mu'minai kuma an girgiza su girgizawa mai girma, sun fuskanci haɗarin waɗannan kafirai da yawan su da shirin su, ga kuma wasu ‘yan cikin gida waɗanda su ne munafukai waɗanda suke taɗe ƙafar musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi a wannan lokaci. Wannan kisa ce sananniya, tarihi na sananni. Shi ne sai Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi, haƙiƙa ya kasance a gare ku fi rasulillahi a cikin al’amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uswatun hasanatun, abun koyi kyakkyawa, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, wannan abun koyi kyakkyawa yana wanzuwa ne ya tabbata ga wanda yake son gamuwa da Allah lami lafiya, wanda yake son ranar alkiyama ya tsira. Allah ya ci gaba da cewa wa dhakarallaha katsira, kuma ga wanda yake ambaton Allah da yawa. Wannan zance muka lura ya zo ne kamar a siyaki na bada labari, wato abinda ake ce ma alkhabar, kamar ba insha'i bane, kamar ba umarni ne ko hani, amma muka kalli yadda aka gwama shi da lafuza da ke ƙara mazance ƙarfi, ga lamun ga kuma qad, wanda dukkanin su guda biyu ababen ƙara wazance taukidi ne, da kuma abinda ke cikin magana na shagube da tankiya ga wanda ya ƙi yin wannan aikin na koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Malamai suka ce yana nuni zuwa ga cewa kuma ribi mai karfi, kamar yadda Ibnu Ashur yake faɗa a cikin tafsirin sa. Hakanan kuma muka kalli faɗin Allah da yace fi rasulillahi, asalin zancen da wani gama gari mai magana ne zai faɗa, wataƙila yace laqad kana lakum rasulullahi uswatan, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance abun koyi ne gare ku. Amma me yasa aka saka lafazin harafin jarra na fi, cewa laqad kana lakum fi rasulillahi
malamai suka ce abin da yasa akai haka shine dan nuna wani salo na zance da ake ce mishi at-tajrid al-mufidu lil-mubalagha ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam kadai aka tsane dan nuni zuwa ga cewa an kai matika wajen horon mu akan cewa shi din dai shi kadai shine abun koyi kamar yadda mawaki yake cewa wa fir rahmani lid-du'afa'i kafin maimakon war rahmanu lid-du'afa'i kafin Allah ya wadaci mabukata ko masu rauni lafazin al-uswa ana iya karanta shi da dhamma uswa kamar yadda Asim ibn Abdul Majud yake karantawa ko kuma iswa kamar yadda jumhurul qurra su kuma suke karantawa al-imam al-qurtubi wa min qablihi ibn jarir suna cewa waɗannan duka lugha ce guda biyu fasihiya masu karanta shi da dhamma wannan suna yin lugha ce ta kaisawa wato kamar shi Asim din kenan sauran kuma masu cewa iswa wannan lahajar Quraysh ce abinda ake nufi da al-uswatu yan uwa masu albarka shine al-qudwa abun koyi jagora wanda za a tasa shi gaba ana koyi da shi shine kamar a ce a larabci na zamani a ce annamuzaj wato wani model wani abun a kalla a faifaya abinda kowa zai dauki wato yayinsa da kwaikwayansa daga kan wannan abu babu shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne namuzaji ne shakhsiya ce yuta'assabiya dan haka sai Allah ya kawo wato wasu isharori shine cewa wane ne zai iya wannan aikin na koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa fuska da ya cancanta Allah ya ce masu iya waɗannan su ne waɗanda suke fatan gamuwa da Allah lami lafiya wannan yana daga cikin siffofin mu'mini na ƙwarai kamar da a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wanda duk yake son gamuwa da Allah lami lafiya Allah yana son gamuwa da shi haka yado a cikin sahih Bukhari da Muslim daga sahabi Muawiya dan Abu Sufyan da haka zaga mu'minan ƙwarai suna yawaita wannan addu'a fatan gamuwa da Allah to ba fadi a baka kadai ba a aikace wanda duke fatan gamuwa da Allah lami lafiya to hanyar da zai gamu da Allah lami lafiya ita ce sai ya dosa kwaikwayo da bibiyan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ƙara da cewa kuma wanda yake yana fatan ya tsira a lahira ta hanyar imani da gaskiya da Allah madaukakin sarki da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bin shari'ar Allah da gujewa ainihin ababen da Allah subhanahu wataala ya hana masa al-imamu al-qurtubi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa ya ishara ga wata latifa game da lafazin yarju cewa ana rubuta shi da salo guda biyu ko dai a saka alif wannan al-aliful yabisa a ƙarshen shi bayan wawu kuma ba a saka ta ana saka ta ne idan ya zama fi'ilin yana da ishara zuwa ga fa'ili wanda yake jami kamar ana liman kana yarjullah mutane da yawa ake nufi sai a saka wawu kamar fadin Allah kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju to nan ma za ga an saka alif amma idan ana nufatarsa da mutum ɗaya ne yace ba a sanya alif yace wannan magana ce ta huzaqin nuhat waɗanda suka yi ishara zuwa gare ta malamai sun yi kokarin su ce wannan khitab da wannan maganar a cikin wannan ayar da wa Allah yake maganar nan anan zancen su ya kasu gida biyu wasu suna ganin maganar ana yin ta ne da munafikai su ake jan hankalinsu domin in ka kalli siyakin ayoyin ya zo ne akan magana da yi musu tankiya wasu muka ce a'a wannan magana da muminai ake kawai domin gashi a ciki an yi ishara zuwa ga siffofin muminai cewa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir zuwa ƙarshen aya sannan suka ƙara cewa wannan umarni zuwa ga kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wajibi ne ko mustahabi sun yi zantuka kala uku a nan wajen zance na farko cewa kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne har sai an samu dalilin da ya nuna sabanin haka wasu kuma suka juya magana cewa kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mustahabi ne har sai an samu dalilin da ya nuna zuwa ga wajibi magana ta uku wanda ita ce mafi tsayuwa a tsakatsaki shine cewa kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amuran addini wajibi ne kwaikwayo da shi kuma akan al'amuran rayuwa mustahabi ne wannan sune maganganu guda uku da malamai suka yi a wannan gaba kamar yadda Abu Abdullahi Al-Qurtubi yake ishara zuwa gare su a cikin tafsirinsa shi kwaikwayo suka ce iri biyu ne al-uswa nau'ani akwai hasanatu akwai sayyi'a al-uswatu al-hasana shine kyakkyawan koyi wanda ake da mutanen kirki mutanen ƙwarai sune annabawa da sahabbai da waliyai da hujjafai da jagorori na ƙwarai ana kwaikwayo da su a kyakkyawan ayyukansu da ɗabi'ar su da kyakkyawan tunaninsu zaka zaka ga Allah subhanahu wataala yi ishara zuwa ga annabi Ibrahim shi ma ana kwaikwayo da shi قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم دائرة إرسو هكذا الله سبحانه وتعالى دي جيرو أنبوا قبعنا سينوني دي إزواء أيقوي لسو قبعنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي هكذا أنا قوي ندى متعنا كيركي سأسامك كاو قوي ودن دكما سكي قوي دا ودن دبا متعنا كيركي با suna yin mummunan koyi kenan shine al-uswatu as-sayya Allah ka tsare har ila yau malamai suka kara da cewa mujarradin kin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana lazim ta mummunan koyi da wani sai kuma ne tace sirar kafirai tun daga na farkon su sune kafiran makka da waɗanda suka biyo bayan su akan wannan bata zaka ga suna guje mu kaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Qur'ani cike yake da bayanai akan wato yaba wa kaikwayo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wato zargi akan guje mu kaikwayo da shi abu lura anan shine lafazin shi kaikwayo din da ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallama yana da fa'i fiye da lafazin wato da'a yu annabi sallallahu alaihi wasallama da'a tana takaituwa ne akan abin da ya umarni da shi ai biyayya abin da ya hani akan sa a guje masa kamar yadda yake fada cewa ma amartukum bihi fa atuhu mastata'tu kuma na haitukum anhu fantahu abin da din na umarce ku ku aikata shi iyayen abin da ku na hane ku to ku guje mishi gabaki daya kaga wannan shine nitaq shine iya wato fa'il batu game da umarni da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan aka ce at-ta'assi ko al-uswa to yafi haka fadi yana nufin bibiya da kwakuduba da naciya wajen bin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi kamar yadda zamu ji misalai daga wasu cikin magabata yadda suke fadada al'amarin kwaikwayo da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam kafin mu je ga kan wasu magabata bari mu fara da ishara zuwa ga shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda Allah ya fahimtar da shi wannan umarni na Allah madaukakin sarki cewa ai koyi da shi ne koyi mai fa'i akan kusan komai Nabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yazo a cikin hadisin da al-Imamu Abu al-Imamu Abu Dawud ya ruwaito da shi da Imam an-Nasa'i a cikin Sunan Kubra da Ibn Hibban a cikin Sahih dinsa Nabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma wani sahabi mai suna Uthman ibn Mas'ud radiyallahu anhu tankiya akan cewa shi wannan sahabi yana daga cikin sahabbai waɗanda suke da kokari sosai wajen bauta wajen azumi da sallar dare da karatun Al-Qur'ani da makamantansu usai nufin zai ki yin aure zai koma ya kama wuri ya zauna ya ta salati kwatankwacin abinda masu bauta a addinin kristanci suke wanda Allah ya zarga da cewa ruhbaniyata nifta da uha ba katabnaha alaihi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin wannan niyya ta wannan sahabi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya Uthman ibn Maz'un kai Uthman dan Maz'un amma laka fiya uswa kai baka kwaikwayo da ni ne baka ganin ni ina da iyali ina azumi kuma ina shan ruwa ina sallah kuma ina bacci inna ruhbaniyata lam tuktab alai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa irin wannan ibada ta ibada ziryan babu kula da sauran al'amuran rayuwa mu musulmi Allah bai wajabta mana ita ba wannan hadisin na nuni zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana fassara mana wannan zange na Ubangiji subhanahu wataala umarni ne ga dukkanin musulmai cewa su koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkanin rayuwarsa kuma a cikin abinda Uthman dan Maz'un ya niyya yi akwai abinda ibada ne akwai abinda mu'amala ne a ciki akwai azumi akwai sallar dare kaga ibadoji ne a ciki akwai aure kaga mu'amala ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula sai ya ce masa amala kafiya uswa kai ba ka kwaikwaye da ni har ila yau al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa wa min qablihi Abu Dawud at-Tayalisi a cikin nashi musnadin haka al-Imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman a cikin As-Sunan al-Kubra dukkaninsu sun ruwaito wata kissa ta wani sahabi mai suna Ubaida ibn Khalaf radiyallahu anhu wannan sahabi wani matashi ne dan kwalisa ya shigo garin Madina shigowar sa ma kenan kamar yadda kissa take a cikin littafin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal yazo ya musulunta a ƙauyen su yazo ya chaffa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina cikin tafiya sai naji an taba kafada ta baya in waiga yace fa idza ana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina waigawa sai naga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai yace muni ya abdullah kai bawan Allah irfa idaraka ka dan dage wandan ka mana fa innahu anqa wa atqa dage wandan zai fiye maka tsafta wa atqa kuma zai fi baka dama kai ka samu takawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai nace ya rasulullah innaha jubbatun manha haba manzon Allah ai ba wata sutura ce mai tsada ba wannan wata yar alkabba ce kawai ta farin alwayu wato koda ya zuba a ƙasa ina ganin kamar ba zai ja ne girman kai ba dan sutura ba irin ta manyan attajirai ke da su mutun girman kai ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amma laka fiya uswa kai ba za kai koyi da ni ba yace fanabartu sai na kalli kafafun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza idaruhu nisfu saq shi sai naga ashe shi farjallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya rabin kafa irin wannan wanda na ustazai to shine asalin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ka dinga tuna amalaka fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswa kai da kake kokarin sai ka kai wandan ka ya taba kasa ko ya taba haba takalmin ka kana ganin bari dai a dan sirka ana ustazanci ana dan taba gayu ko sun ma'amun sun makafa to ka dinga tuna amalaka amalaka fi uswa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan sahabi na shi babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallama jagora ne abun koyi uba ne ga wannan al'umma ga duk duniya aiko shi rahama ce ga talikai ga baki daya mutanen su da aljanu da dabbobi babu wata halitta da ta kwana a duniyar nan sai da zama ta ci alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya ta ci alfarmarsa a nan gaba za ta ci a nan duniya ne a taron alkiyama ne hatta ka waɗanda suka yi kaba'ir suka daukar wa kansu ta annati Allah subhanahu wataala yayi nufin ya azabtar da su za su ci moriyar ainihin wato falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cetansa kai hatta kafirai waɗanda suka mutu ba su imani ba za su ci moriyar cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen arangunta musu tsananin azaba da Allah yake musu Allah ka tsare ta haka ina ganin babu laifi ne mana ishara zuwa ga wasu hadisai akalla guda biyu ko uku wanda suke nuni zuwa ga wato falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar girman sa a matsayin sa na abun koyi a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim wanda sahabi Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabi yake cewa kwatankwacina da kwatankwacin sauran annabawa kaman kwatankwacin mutum ne ya gina gida ya kyautata shi fa ahsanahu wa ajmala ya kyautata wannan ginin ya gyara shi ya mishi duk finishing da ake bukata yace illa mawdi'i labina sai aka bar wani wuri na tubali kwaya daya ba a saka ba yace fa qafa bihin nasu sai mutane suna ta kewaye gidan nan suna kalla yana ba su mamaki da al'ajabi suna ganin irin kyakkyawan ginin sai suna cewa ina ma da a cike wannan wajen wa yaquluna suna cewa halla wudi'at hadhihi al-labna mawdi'aha me ya hana a sanya wannan ragowar bulo a cike inda ya bada giban nan da an yi haka da gidan nan ya cika kyan shi gabaki daya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ne wannan cikon bulo Nabi sallallahu alaihi wasallam shine cikon cikamakin annabawa wanda ya cike ragowar ayyukan su al'amarin su ya zama cikakke a riwayi da Ibn Majah ruwaito har ila yau daga sahabi Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na lakum bi manzilatil walid ni a wajen ku ya ku sahabbai ya ku musulmai ya ku tawagar al'ummata kamar matsayin mahaifi ne wanda yake tsaye akan ƴaƴansa ya kai ya kawo ya samo musu abinci ya ba su ainihin kulawa ta tarbiyya ya biya musu kuɗin makaranta ya kula da tarbiyyar su ta rayuwar su da kiwon lafiyar su in ba su da lafiya ya kama bacci ya kasa bacci yadda ka san dai mahaifa suna goguriyo akan ƙiyan su nabi ya ce to ni kamar mahaifi nake a wajen ku a cikin hadisin da ya bayani akan wato al-istinja amfani da ruwa wajen tsarki dan haka zaka ga al-imam Abu Abdullah al-Bukhari rahmatullahi alayhi a cikin sahih din sa ya bada wani babi mai ban sha'awa wanda babin da yake mana khulasa duk wannan abin da ake tattaunawa yake cewa babu al-iktida bi af'alin nabiy sallallahu alaihi wasallam babin da ke bayani akan koyi da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari sai kawo hadisin da Zala sallallahu alaihi wasallama aka bada labarin cewa da ya kasance yana sanya zobe na zinariya da ya sanya kowa sai ya dauki zoben nan kawai shi ma ya sa wata rana kawai sai aka yi masa wahayi cewa wannan sutura zoben zinariya a sutura ce na qaumun la khalaqa lahu mutanen da ba sa sa ran samun wani abu lahira sai annabi ya cire zoben nan sai ya wurgi da shi da sabai suka ga haka kowa shi ma sai ya cire rashi ya wurgi da shi kaga wato su suna tafiya ne kawai akan kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yayi su yi me ya bari su bari in sun ga yana kuka su yi kuka in sun ga yana murna su yi murna in sun ga yana bacci su yi bacci in ya farka su farka in ya ci duk abin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi shi suke wato suna gaskata fadin Allah wa ma atakum rasulu faqulu wa ma nahakum anhu fantahu al-imam Ibn Hajar yayi dogon sharhi akan wannan babi muhalli bazai bada ai tattaunawa kai sai mu iya sauwa ga wata tambaya cewa wai akan me za a yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fimal uswa akan menene da menene za a yi koyi wannan koyi shumuliya yake dauka akan komai komai da za ka iya tunanin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne akan sa amma babu laifi a lissafa wasu wato mahallai masu muhimmanci da za su fadakar da mu akan wuraren da ake koyi na farko koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da alaƙar sa da Allah ubangijinsa wajen wato bautar Allah da sanin darajar ubangiji sallallahu alaihi wasallama ya kasance yafi kowa sanin Allah madaukakin sarki yafi kowa girmama Allah ubangijinsa yafi kowa komawa ga Allah ubangijinsa wajen addu'arsa da bautarsa da neman ainihin wato agajinsa sannan yadda yake da ikhlasin bauta ga Allah ubangiji madaukakin sarki da yadda yake kokarin ya ga cewa Allah kadai ya burge da yadda yake kokarin ya ga yayi godiya ga ni'imar da Allah ya masa da kuma yadda yake a dayan ta bauta ga Allah wannan kusan a ce shine babi mafi girma na abin da bawa zai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a cikin tauhidin sa a cikin dayan ta Allah sannan a cikin rayuwarsa ta ibada wanda take ƙari akan ibada ta farilla ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su na sallar dare na azumin nafila na kyauta da sadaka na tilawa alqur'ani na ainihin wato gujema a sabawa dokar Allah da kuma babi na rayuwarsa da iyalansa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da iyalansa matansa da ƴaƴansa da barori a gidansa da irin hulɗar da yayi da su ta girmamawa da kawaici da haƙuri da dangana da kauda kai da kyautatawa abin da ya kai har Anas dan Malik radiyallahu anhu ba tare da mubalaga ba yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama ashja an-nas wa ajwada an-nas wa ahsana an-nas khulqa annabi sallallahu alaihi wasallama yafi kowa jarumta yafi kowa dauriya yafi kowa kyakkyawan hali yafi kowa halin kyauta annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu da iyalan shi rayuwa ta alasan barka sirkan shi ba su kuka da shi ba iyalan shi ba su kuka da shi ba mata da ƴaƴa ma'aikatan gidan shi wato almajirai da bararrun bayi ba su kuka da shi ka duba dai kissa irin ta wannan bawan Allah cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Zaid ibn Haritha wannan bararrun bawa wanda asalin shi bawa ne ga matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Khadija bintu Khuwaylid radiyallahu anha ta bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ainihin wato ci gaba da rayuwa da shi iyayen shi suka ji labarin cewa gashi can a Makka yana bauta da baban shi da amminsa suka dago kudi fitarin yawa suka taho da su za su su enta dan su mai da shi suka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya Muhammad mun ji labarin cewa dan mu na karkashin wato tarnakin bauta a karkashinka shine muka zo ka faɗi duk abin da kake so za mu fanshi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba na nuna muku abin da yafi haka sauki ba suka ce me ya faka sauki yace in kira shi idan ya zabe ku ku tafi da shi ba na son ku kundalau idan kuma ya zabe ni ku bar mu da shi mahaifi ta ga ai ba zai taba tarar da dai akan wannan to ai wannan ai sauki ne sosai danka da ka rene shi aka zo wasu mayaka suka raba ka da shi bayan shekaru ka ji labarin ga inda yake ka zo ka biya kuɗi kana shirye da ka biya duk abin da za a yi demanding kuma me an san kuɗin yace baya son ku kundala kawai a bai wa yaron zabi ai ba za ka tarar da kai ka san kai zai zaba kai mai fasa da ka suka ce to ai wannan alheri ne aka kira wannan bawan Allah Zaid aka ce to wa kake so Zaid ne ko Haritha din Zaid ko wa kake so Annabi ya ce mishi ga iyayenka idan kana son tafiya tare da su ka je na sahale maka idan kuma kana son ka zauna da ni ka zauna da ni na yanta ka Zaid ya kalli iyayen shi da ya ce ku hakuri baba amma na zaɓa wannan bawan Allah saboda iya zama na da shi na ga alkhairin da ban taba ganin mutumin da ke da alkhairi irin da shi wannan fa tun kafin ma annabta ke na kai shi tun kafin annabta aka yi wannan to mutumin da ke da irin wannan halayya wanda dan wani zai zabe shi akan iyayensa ta ku san babu mutum irin shi to haka Aisha radiyallahu anha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar mishi da aya cewa a ba su zabi su mata bayan wani dan dabi'a na mata da biyu baya a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bata mishi rai suka yi mishi ainihin abinda mata suka saba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Aisha yake cewa to Allah ya ce a ba ku zaki ko zaman aure a bisa yadda kuka tarar da gidan nan yau akwai gobe babu a bisa zaman hakuri ko kuma wanda ba ce zaman hakuri ba ta faɗa a ba ta mutu'atul talaq a sallame ta da ka ina baki shawara kiji shawara da iyayenki karki sauri yanke hukunci kace haba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a kanka ne sai nayi shawara da wani kace wallahi na zabe ka ba sai nayi shawara da kowa ba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna zaman mutuntawa tsakanin shi da mutanen da suke kasan shi ji ba irin girmama wanda yayi ma wannan baiwa Allah wanda ta rasu cikin dare wanda aka ce tana share masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban mutum irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wata wanda ba a ma san sunanta ba Allah liba ibnu hajarin ya gama iya zaka kurancin shi yace ba a san sunanta ba a ma san sunanta ba saboda ba ta da muhimmanci a cikin mutane tana shara ne kawai ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana aka wayi gari sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gabe ganta sai ce ina baiwa Allah da ke mana shara aka ce ai ta mutu jiya da dare yace Allah azantu ni me hana aje a taso ni zo ne mata jana'iza aka ce ai an gaba wata muhimmiyar baiwa ce a cikin bayi na Allah a cikin wannan gari ba aka ga babu bukatar sai an sanar da kai ma'ana ana sanar da manya ne manya manyan jana'izoji ko to sai annabi ya ce dulluni ala qabrihi kuje a gwada mun kabarinta ma'ana duk da sun yi mata kamar a ce sun so su yi mata abin nan su yi mata ban so in ce sun mata bakin ciki ko kalmar ba ta da dadi amma dai sun so su nuna kawai ba sai annabi ya mata sallah ba amma Allah ya ba ta falalar sai da annabi ya mata hakabarin ta yi mata sallah sannan kuma ya ce duk mutanen da ke makabartar nan sun samu falalar Allah ya haskaka musu kaburburan saboda sallar da ne wannan baiwa Allah to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake hulɗa da mutane na kusa da shi cikin iyalai da surukai da waɗanda suke kusa da shi wani babi ne girma daga cikin babukan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine a cikin akhlaq ɗinsa an yi wata tattaunawa da matashiyar wa innaka la ala khuluqin azim eh duk abinda Allah ya ce mishi azim to ya tabbata azimu din Allah da kanshi ya ce lalle kai wallahi kana kan dabi'a wata ke mai girma zaka ina ga ba sai na tsawaita akan wannan ba hakanan wajen tawalu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dauriyarsa da kunyarsa da aka ce kamar kunyar ya budurwa da ba ta fitowa cikin mutane da amanarsa duk irin gwagwarmayar da yake da kafirai a Makka dan su musulunta kuma shine babban wato amintacci shine wurin ajiyar su wanda zai bar Makka zuwa Madina dan hijira gashi dai gudu zai yi suna neman shi su kama shi ko su kashe shi ko su hana shi fita wai bi makru bikal ladina kafar amma fa sai da ya rarraba duka amanoninsa dake hannun shi yace sayyidina Ali wannan nawa ne wannan nawa ne wannan dukiyar ta suwa ne amma ya musu wannan dubu kaza nawa ne duk suna hannunsa the same mutane da suke neman ina ma su halaka shi amma ko dukiyar sa na hannun shi saboda sun san amanarsa shi yasa ainihin wato mawaki Amiru Shu'ara yake cewa laqibtumuhu aminal qawmi fi sigari وما الأمين على قوم بمتهم صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى دم هكذا مغتشي و كون إرم متن أتكي من يا ينا إيا شهارة دوان حالي نكيرجي ونا أتكي إيا شهارة جارنتا ونا إيا شهارة كوتا ونا إيا شهارة فساحة ونا إيا شهارة أزكي ونا إيا شهارة فرنجني أما باب ونا متن دا أتكي تكن سفوبن كمالا نا na shaharan mutane akan kirki sun hada akan shi kuma sun zauna daidai wa daida sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan komai duk wani abu da zaka yi tunani na halin kirki da halin kwarai da halin Allah san barka to sun hada akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma da shedar masoya da makiya tun da can har zuwa yanzu ba a yi irin sa ba Allah bai hana ci wata halitta cikin bayinsa da yayi mata kamala irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan idan muka kalli Allah subhanahu wataala da ya tashi shirye wannan manzo nashi dan ya zama cikakken abun koyi sai Allah ya bashi dama duk wani mawkifi daga cikin mawakif na rayuwa sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kashi a cikin wannan mawkif dan ya zama in an tashi koyi da shi din kar a samu wani jibi kar a samu wani jibi ma'ana ya rayu a matsayin da a matsayin maraya a matsayin yaron wani a matsayin mai gidan wasu a matsayin jagora ya rayi rayuwa ta talauci da bukata utano kuma arziki ya zo yayi rayuwa tsakankanin masoya da makiya ya zauna da masu kaunarsa da masu masa makirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aure ya auras ya ci bashi an bashi bashi ya bayar da kyauta an yi masa kyauta yayi tafiye tafiye yayi zaman gida matansa a gidansa sun taba bata mishi rai yayi raha yayi ainihin wato fushi duk wani mawkifi daga cikin mawakif na rayuwa sai da Allah ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya rayu irin wannan rayuwa saboda duk sanda irin wannan yanayin ya bujiro sai a koma cikin daftarin tarihinsa a ga yaya ya mu'amalanci wannan mawkif babu abin da za a lalaba kuma sai an samu yayin da dukkanin sauran wasu manya ababan koyi to za a yi lalaba wani wuri sai a tarar babu wannan abin a cikin nasu alal misali annabi Isa alaihi salam kaga babu shafuka ko babu kan aure a cikin rayuwarsa bai aure ba annabi Dawud da Sulaiman babu talauci a cikin shafukan rayuwarsu mawadata ne sarakuna duk wanda ka daga haka zaka tara daka in ana in kana talaka babu da zaka koyi da annabi Sulaiman tunda shi bai taba zama cikin talauci kaga mukibin sa wato mutakin din sa ba abun wasa bane da akwai mutane da aljanu da da tsuntsaye duka a cikin mukibin sa kaga wannan sai masu wadata ne zasu koyi da shi shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa talauci har a dinga saka dutse a cikin ana daurewa a ciki saboda cikin ya rage kuka kuma an kawo masa dukiya mai yawa an ga yaye da ita yayi ta rabawa ta kare kaga masu kudi su ga yadda annabi yake da dukiya talakawa su ga yadda yake mu'amalanta talauci ina fata mun gane mata sun bata masa rai a gidansa daka masu aure su ga yaya yake yi da matan sa bata masa rai sannan yayi tafiya yayi zaman gida yaje yaki yaje aikin haji yayi sulhu yayi mu'ahada da kafirai ya zauna da munafikai ya zauna da sahabbai ya zauna da ainihin makwabta ya zauna a garin da garin su ne ya zauna a garin da bakunta yaje duk waɗannan mawaƙin din suna nan a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana duk mukisin da ya bijiro maka sai ka duba ka ga yaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci wannan ainihin wato mukifi din abubuwan da suna da yawa suna da yawa ba kamar da malami na ya fadi professor Ahmad Jafar Abdul Malik wannan mukisin ya fi karfi na gaskiya ya fi karfin lokacin ya fi karfin yanayi wallahi musta'an idan muka tsallaka kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sune aljilul awwal wato tawaga al'umma ta farko da suka rayu da shi suka yi koyi da shi zamu ga yadda suka saki jiki suka sakankance wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu laifi a buga misali da tafarki da rayuwar wasu daga cikin su mutum na farko da zai goma ka a cikin zakira shine Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu wannan bawan Allah cikin sahabbai Abdullahi dan Umar ya shahara game da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta kai ta kawo babban dalibin sa Nafi al-Majni radiyallahu anhu yana cewa kamar yadda al-Imam al-Hakim rawaito a cikin littafin sa Mustadrak al-Sahihaini da al-Imam Abu Nu'aym a cikin Ma'rifatus Sahaba cewa law nazarta ila Ibn Umar da zaka kalli Abdullahi dan Umar wa ta'sihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da irin yanda yake koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli harakati a dukkan motsin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la kunta inna hadha rajulun majnun ce wallahi sai kace wannan mutum ba ku ce saboda tsananin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin kamar ko ya dan samu dan tabuwar hankali domin in yazo wani wuri inda ya san cewa a nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo a halin tafiya ya tsaya ya sauka akan dabbarsa ya biya bukata ta bawali to Abdullahi dan Umar ko baya jin fitsari ne wajen sai ya tsaya sai ya sauka sai ya ji ya tsugura haka yake yin wannan abun aka mishi tambaya ma wani lokaci baya bada amsa da zancen shi kawai sai dai ya ce na dai gaya muku ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito tambayar da su amru dan dinar suka yi masa cewa mutum ne ya zo aikin haji da iyalansa ya zo ya yi dawafi kafin ya safa da Marwa ko zai iya kusanta iyalansa kawai sai ya ce to annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya zo aikin haji ya zo da iyalansa yayi tsawafi yayi safa da Marwa yace kuma zaku koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam suka wuce suka je gun Jabir suka sake tambayar sa Jabir shi mai ƙara ba su irin wannan amsa Abdullahi dan Umar haka yake yin abubuwan sa aka sake tambayar shi cewa ya Abdullahi ibn Umar idan mutun yana halin tafiya ko zai dinga yin nafilfili in yana kasaru yace to ni dai nayi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ba ɗaya ba biyu ba ban taba ganin shi yana yin nafila ba in banda raka'atul fajri da wutri ya sake cewa amalakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswa wai ku ba ku koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim haka nan ainihin wato ya taba tafiya tare da wani bawan Allah mai suna Sa'id ibn Yasa suna cikin tafiya sai wannan bawan Allah ya tsaya ya sauka daga kan abun hawansa yayi wutri kafin subahi sai Abdullahi dan Umar ya ga ya bashi a baya can da ya riske shi sai ya ce mishi me ka tsaya yi ne sai ya ce wa Abdullahi dan Umar ai na sauka ne nayi wutuli yace kai ba ka koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yana tafiya ba sai ya sauka akan abun hawansa ba yake yi wutuli akan abun hawansa yake yi wutuli wannan ita ce misali kadan daga cikin sirar Abdullahi dan Umar dangane da kaiwa matuƙa wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da horo game da koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam haka nan Anas dan Malik radiyallahu anhu an san Anas yadda ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru 10 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a Madina iyakacin shekarun da Anas yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ke shine yake bada labari yake cewa wata rana an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinci a cikin wannan abinci an ainihin wato sanya kabewa kabewa wannan da ka sani kamar a ce fate ne irin namu na zage zage misali ko na abinci makamancin haka yace sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsintan kabewan nan yana cinyewa yace daga nan naji ina matakar kaunar kabewa ma'ana hatta abinci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake su haka suke kaunar abincin haka nan Jabir dan Abdullah kamar yadda yake cikin sahih Muslim da sunan Abi Dawud da wasu wurare Jabir dan Abdullah yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa madalla da kunu a matsayin shi na mahadin abinci kamar yadda Aisha ta bada labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya shigo gida yake cewa a gidan nan akwai wani abinci suka ce babu komai sai kunu yace to ai ku madalla da kunu a matsayin shi na abinci Jabir yace daga nan na zama mayin kunu kaga dai ai kunu ana ganin abincin talaka ne ko shi sa Al-Qadhi Iyad ma yake cewa wannan a hadisin nanuni zuwa ga umarni ne game da al-iktisad fi ta'am in za ka ci abinci ka ci na talaka ba sai ka ci mai yawa ko mai nauyi a cikin ka ko wanda zai baka wahala ko za ka kashe kuɗi da yawa inda ke Imam Nawawi ya ce a wannan mabda'in a dauke shi a wasu hadisai amma dai wannan yabo ne kawai ga kuma wallahu a'lam ta sama ta kasa kama da kai al-muhim daga nan Jabir kawai yaje yana son in suka ga sutura a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin ta suke su in suka ga irin abincin da yake ci irin shi suke su in suka ga irin salon da yake rayuwa irin salon suke su haka nan Aisha radiyallahu anha wani mutum ya taso takanas daga Makka yabo ya same ta a Madina bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ni dai yanzu haka na riga ma na saki matata ina so ne kawai na dage wajen bauta Allah kawai kuma ina tunanin ma zan je ai mana dandaka kan na sake jin sha'awa sai Aisha take ce mishi la ta kar ka sake kai haku Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya rayu kaji kaji yayi aure yayi sallar dare yayi azumi yayi bacci yayi kaza yayi kaza kamar da Imam Muhammad ya rawaito ta wannan aya take ce masa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haka na Ibnu Abbas radiyallahu anhu shi ma aka mishi fatawa akan wato a mutum idan yayi wa matar shi yace ya haramta matar shi ga kansa shin wannan menene matsayin wannan sai ya ce ai wannan rantsuwa ce yaminun yukaffiru anha rantsuwa ce da zai mata kafara sai sake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanata haka wata rana Abdullahi dan Abbas yana dawashi a Ka'aba tare da Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anil jami' sai ya ga Muawiya yana taba kowace kusurwa daga cikin kusurwoyin Ka'aba sai ya ce wa Muawiya lokacin Muawiya yana halifa ya ce mishi me yasa kake taba kowace kusurwa daga cikin kusurwoyin Ka'aba nan sai ya ce saboda babu wata kusurwa daga cikin kusurwoyin Ka'aba da za ta zama abin kauracewa sai ya ce to ni dai na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana taba wuri kaza ne da wuri kaza guda biyu kawai yake taba ba duka ba ya ce kuma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana daga nan sai Muawiya ya ce sadaqata kai gaskiya ya daina taba in ba rukunul yamani da inda hadar aswad yake waɗannan duka misalai ne daga cikin sirar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda suke da wato kaiwa matuƙa wajen biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka lura a jumlace biyayya ta kai ga kaikoyen ya kai ga a cikin ibada ne da cikin mu'amala da cikin ɗabi'a da cikin duk wani salo na rayuwa wanda ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai idan mutum yana so ya kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar wasu anasir guda uku ya samu wasu siffofi guda uku za su taimaka mashi kwarai wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam unsuri na farko shine at-ta'zim girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin girmamawa tana son tana sa ka ga cewa abin girmamawar naka to zaka amince da duk abin da yake daka wajibi ne ka zama kai musulmi kana da kallon girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san cewa babu sa'an shi a cikin mutane a cikin shugabanni ko malamai ko sarakuna ko a'imma ko iyaye ko duk wani wanda ke gaba da kai to ba sa manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ta yadda a lokacin da ya zama umarni da hannun wani ko dabi'a da salon wani sun bambanta da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba zaka ji shayin ajana kowaye kai riko da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai kuma al-muhabbatu khalisa tsantsar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin kauna tana haifar da kwaikwayo abin nan tilqa'iyya da zaran ka kaunaci wani bawa to ba za ka san sanda za ka fara kwaikwayon sa za mu ga haka a rayuwar mutane cewa duk wasu mutane suna da waɗanda suke koyi da su ba ga suna kaunar waɗanda suke koyi da su din ka kalla a kowane sakta na rayuwa za ka ga akwai wani jagora wanda mutane da ke cikin wannan harka suna koyi da shi suna saka kallon hudarsa suna yin sitara irin sitarar da yake sawa suna kwaikwayon irin maganar sa ba ko dan da ma a garin da jagoran su yayi aure sun suke ba duka su dinga yin aure irin sana'ar da yake yi ta za su irin abincin da yake ci shi suke su irin makarantar da yake ƴaƴansa su ma nan suke su ga ƴaƴansu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ka kaunace shi kauna wato take khalisa wanda babu wani miss a cikin ta abu na uku da kake bukata shine ma'rifatun bis sunan was siyar sanin tarihi da sunna din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gona yana nufin dole sai an koma an karanta an koya an zauna a gaban malamai an yi nazari an yi bincike an yi gakulo duk abin da ke da alaka da tarihi da rayuwa da sirar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan malaman musulunci sun riga sun gama tana da duk abin da ake bukata ba muhalli ne na aita ambatan da tattafan da tuwa san bayanan ba musamman zuwa zuwa ga cewa lokaci ya fara hararar tattaunawa ta mu wannan ita ce mukaddima wannan tattaunawa insha Allah kuma gashi lokacin ya riga ya kore ina ganin bari in takaita kawai asalin tattaunawan zuwa wasu waqafat wasu ababan darussa da zamu icirawa daga aya abu na farko shine wannan aya asali ne babba aslul azimun fil iktida'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asali ne babba wato manazarta ce babba game da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan muna mun ga cewa an danganta koyin da shakhsiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata siffa cikin sifofinsa ba a ce koyi da sallarsa kawai ko koyi da jihadinsa kawai ko koyi da halittarsa kadai ba koyi da komai wanda ya nuna shumuliya sannan kuma muna iya cewa daga wannan aya da'a ga annabawa ga baki ɗayan su da da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a keɓance wani abu ne da shari'a ta umarce mu da shi kuma da Allah yake cewa ma arsalna min rasuli illa li yuta'a bi iznillah sannan mun ji cewa kuma shi at-ta'assi kwaikwayo din yafi fadi fiye da da'a da biyayya sannan da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin lawazin na imani saboda Allah ya ce sai wanda yake fatan gamuwa da Allah wannan kuma mu'mine ne kadai suke wannan fata sannan da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne da zai samu maka da kaunar Allah wato ba kai ka kaunaci Allah ba Allah ya kaunace ka wanda shine muhimmi ba matsalar ka bace kai ka kaunaci Allah matsalar ka shin Allah ya kaunace ka da kuma da Allah yake cewa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah to wannan yuhibbukumullah din samu ta shine abin nema sannan dan adam a dabi'ance yana da bukata zuwa ga jagora al-qudwa dan adam bai rayuwa babu jagora kuma Allah yayi mutane a cikin su akwai jagorori akwai mabiya kuma tilqa'iyyan mu musulmi wanda Allah ya ce mu bi a matsayin jagoran mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa biyayya da daukan shi a matsayin jagora shine tsira ga wannan al'umma kamar da aka farko ta tsira saboda ta yi haka al'ummar da ba ita ba kuma za mu ga kowace al'umma da gargwadon percentage na koyin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daukan shi a matsayin jagora da gargwadon nasararsu da gargwadon kuma gazawarsu gurgudan tadewar da za su yi a duniya da lahira don haka in mutum bai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai tsaye kamar ya buɗe wa kanshi kofa ne ta tadewa ko dai dan yana koyi da son zuciyarsa ko yana koyi da shedan ko yana koyi da wani aka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un malamansa ne ko shugabansa ne ko shehinsa kuma kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama abun koyi ne saboda yana da kamala ta kowace fuska Allah ya tsara shi da kamala ta kowace fuska wanda duk ba shi bai da wannan kamala dan haka wanda duk ba shi ba ba shi da cikakkiyar ahliya ta ai koyi shi sai dai ai koyi da shi da gurgurdan koyin da yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana nuni zuwa ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan adam ne ba mala'ika bane ba aljani bane ba wata halitta ba shi yasa zai yi ai koyi da shi da ba dan adam bane ba za a iya koyi da shi dan ba zai irin abubuwa na dan adam ba da za a iya kwaikwaya dan haka malamai suka ce lalle wannan tana nuni zuwa ga cewa dan adam ne kuma yana nuni zuwa ga saukin da Allah ya mana a cikin addinin nan sai aiko wanda za a iya koyi da shi da haka zaka ga duk abin da aka ce ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki babu abin da zai gagara domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam sanin cewa Allah ya turo shi dan ai koyi da shi sai zama yana daukan abubuwa masu sauki wanda za a iya koyi da shi har yake ake cewa ma duk abin da aka gabatar mishi guda biyu sai ya zama mafi sauki duk abin da ya ga zai bada wahala sai ya guje mishi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitu hatta abinda zai yi yana ganin ibada ne sai ya fasa dan kada a sha wahala in ya fara sallar dare yaga an taru ya daina yace kada ku sha wahala daga ai yana yawan fadan cewa laula an ashukka ala ummati ba dan kan na tsananta wa al'ummata ba yace ma ta khallaftu an sariyati da ban taba zama wata runduna ta tafi ba amma tunda ya zauna aka tafi annan cewa za a iya haka laula an ashukka ala ummati la amatuhum bisiwaki inda kulli salati da na ce a dinga aswaki kullum laula an ashukka ala ummati la amartuhum bi hadhihi salati hadhihi sa'ati da na ce a dinga sallar isha karfe 12 na dare maka kuma kamacin sa da wadan kana tsananta har wasu malamai suka ce hatta layya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da rago har da cewa rago ya fi falala yayi ne dan kowa ya iya samu yi dan rago ya fi hakuri ko misali magana wasu malamai ne haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yake bin sauki dan ainihin wato al'umma su iya dacewa da kwaikwayen shi din sannan in muka kalli a yadda ya dinga tankiya ma wasu yayi tankiya ma Mu'adh dan Jabal yace innaka fattanu ya Mu'adh kana so ka hana mutane zuwa sallar asubahi ne ko sallar isha'i amin ko an kawo mishi karan wani limami haka yace ka dinga karanta sura ka bada sura kaza yace duk wanda zai limanci ya takaita in zai salla shi kadai ya tsawaita duk dan mutane su samu sauki yace aure mai sauki na sadaki yafi albarka yace kaza yace kaza duk maganganun shi da su kawo rayuwar mutane suna nan mabusa fi dawamin sunna ya sake cewa bashiru wala tu'assir ku dinga zama masu bishara kar ku zama masu kuntatawa mutane yassiru wala tu'assir ku zama masu sauki kar ku kuntatawa mutane yace ma sha da hada dina ahadu illa galabu ba wanda zai tsananta addinin nan sai addinin nan ya galabace shi khudu min al-a'mali ma tuqiquna ga sanan dai duka dan ai ji saukin iya koyi da shi salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula to ina ganin barin cike wannan tattaunawa da wani wata magana wacce ke ya irin da ake cewa za a irin ta da ruwan zinare inda zai biyo magana wani malami ne al-imam al-hafiz abu muhammad ابن حزم الاندلسي رحمة الله عليه اجكل تافا سمي سنا الاخلاق والسير ابن حزم يكي تيو باين دي يغم فتن فلسفر حالاي دا دبيقو دا يد دي يكما تا اي كوي دا متاني دا يد دي يكما تا اكتك دبيقو نغني سي دنكو لي يكي كي دا ابو ننزل شك يكي من اراد خير الاخرة وعدل السيرة والاشتواء على محاسن الاخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه ابن هذا من يكتشوا دوان دي كي سيسامو الخير على هيا يقوم دي دي تأرأي وسا دي أسا الدنيا يقوم ذا ما يرق أو دكا ننكاوا وانحالي كباكي تأيسو كما يتشن دكا ننفللولي كبا تأيسو yace din me yasa haka to yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kuma kai ruko da halayensa da dabi'arsa iyakar iyawaka haka Ibn Hazm yake faɗa a cikin littafi nashi mai suna al-akhlaq wa siyar babu shakka wannan magana ce da ta dinkure duk abin da zaka iya faɗa game da wannan matashiya dan haka ina ƙara maimaita maganar malamina Professor Ahmad Jafar Abdul Malik Allah ya saka mishi alkhairi cewa wannan mawdu'i yayi faɗi da yawa kuma wannan mai magana yayi karanta da yayi irin wannan tattaunawar ba dan Allah ya kaddara na samu wannan damar ba kini na bane aiki kuma yanayin lokacin ba shi wadatarwa amma dai watakila a cikin wannan alkadarin da muka ambata ya zama akwai nuni da ishara zuwa ga cewa an samu dan abin da za a iya rikewa matsayin guzuri na ainihin wato talaka bida'atun musta wato dan kankanin abu da mutum ne ba a ce ba shi da komai akan sanin wato matashiyar wannan aya da abin lura game da ita ba ƴan uwa masu albarka kana cika ku da dogon surutu larabawa suna cewa khairul kalami ma qalla wa dalla ina ganin lalle ya kamata in tsaya anan kafin na fara tukka da warwara ko na fara inina na rasa me zan ci ina godiya kwarai ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani damar haɗuwa da waɗannan fuskoki a wannan mahalli kuma kan irin wannan turbata gwada kaunar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tattaunawa akan abin da ya shafi janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan abin farin ciki ne ga dukkan mai rayuwa ya samu wannan dama godiya ga Allah a farko da ƙarshe sannan godiya kuma ga ƴan uwa da suka shirye wannan tattaunawa kuma suka ga dacewa su gaito mutum mai rauni iri na dan nayi musharaka akai ina musu godiya kwarai Allah ya saka musu alkhairi kuma zan ambaci wani babban malami shine wato Dr. Hassan Abdul Hamid Al-Bukhari limami ne a masallacin Harami na Makka kuma malami a jami'a ta Ummul Qura na saurari wata muhadarasa da wannan matashiyar kuma na cimoriyata sosai a cikin wannan tattaunawa da muka yi kuma sanda aka bani maudu'in na rasa ta wace ina zan fara ne yanzu zakure-zakure na tana cikarwa da wannan muhadara sai da na saurare ta na maimaita aƙalla sau biyar awa ɗaya ce ya tattauna akan mas'alar kuma tana nan a YouTube kowa zai iya saurara ta sannan kuma godiya ta musamman ga malami na kuma babana Malam Ahmad Jafar Abdul Malik tun da naga sunan shi a cikin jeren giyar masu halarta wannan wajen kuma shine ma shugaban zaman tun lokacin gabana ke faduwa kuma yanzu sai naga kuma zan sake maimaita seminar ce ta Masar OBSG wanda naga ma za a yi ta cewa nan me yasa ka ce kaza waye baka damar ka ce kaza kuma sauran ƴan uwa malamai masu karantarwa malamai masu da'awa limamai alrammomi ƴan uwa na dalibai sauran mahalarta duka ina mana fatan alkhairi fatan yadda Allah ya hada mu anan Allah kuma ya hada cikin mu karkashin tutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin cetansa karkashin rahmar Allah madaukakin sarki ina addu'a ta musamman ga malamanmu da suka shuɗe da iyayen mu gaba daya da sauran musulmai Allah ya gafarta musu ga baki ɗayan su Allah kuma ya samu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله